Shadi Magira Ban, Midow Parigain, Yawa. Shadi Magira Ban, Midow Parigain, Yawa. Akwashet Wang, Boya, Bagzada Shin, Yawa. Shiawaina Zamaran, Bishki Mafian, Yawa.